نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأت لتاهم قلوب المراني ونجي كتاب الطهارة بابي نتقص الغسل وحكم الجنوب. زامو تيغا بدا كراتو إن شاء الله دقا كان حديثي ندري لإشرين دقل. وعن علي رضي الله عنه أن كربو حديثي دقا سيدنا علي الله يقارى ما سيرجع قال سيدنا علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya kasance yuqri'unal qur'ana yana karantar da mu alqur'ani ma lam yakun junuba matukar bai kasance yana da janaba ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karantar da sahabbai alqur'ani yana karanta ma sahabbai alqur'ani amma sharadi idan dai ya kasance babu janaba a tare da shi. رواه الخمسة ما لم حديثي قد يرسك رويتوشي. وهذا لفظ الترمذي وحسنه وما وانا اللفظ ذي ذو أشكم بلوغ المرام لفظ ذيني نرواية الإمام الترمذي الإمام الترمذي يجي حديث ينا ذكو وصححه ابن حبان ابن حبان يا إنجل دوانا حديثي wato hadisin yana cikin sunan Tirmidhi bi lafzihi fi kitab at-tahara babu ma jaa fi ar-rajuli yaqra'u al-qur'ana ala kulli halin ma lam yakun junuba hadisi na 146 yana sunan Abi Dawud kitab at-tahara babun fi al-junubi yaqra'u al-qur'an hadisi na 229 والنسائي في كتاب الطهارة باب حجب الجنوب من قراءة القرآن حديثي لقريب يدى 60 لبيان لكم سنن ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة حديثي لقريب يرد 60 لبيان حديثي ينتج المزمد الإمام أحمد مجلد نفر كوشاكي لقريب 80 لبيان وغيره. الحافظ ابن حجر الأسقلاني من لتاف قلوب المرام ينادون لتاف حديثي لأجه جراء التلخيص الحبير من شاقبات رد بياني أكم مهم من جمعنا لتاف التلخيص الحبير شيني وان قلوب المرام فالتلخيص الحبير ينادون لتاف قلوب المرام. ابن حجر الأسقلاني يا رب تلتفع تاري قدا يا يمس بابك يكاو حديثا النبي صلى الله عليه وسلم على تاسم التلخيص الحبير مجلد نفرق شاكين قليلة 30 ترى ibn Hajar al-Asqalani yace wa sahahahu ibn Sakal wa Abdul Haqq al-Ishbili wal Badwi. Malaman hadisai fitattu guda uku sun ce hadisin nan ya yi inganta, hadisin Sayyiduna Ali da ibn Sakan, Abdul Haqq al-Ishbili da kuma al-Imam al-Badwi. Sannan yace wa sahahahu al-Hakim, al-Imam al-Hakim ya inganta hadisin. Wato wannan hadisin na Sayyiduna Ali wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ma sahabbansa al-Qur'ani matukar ba janaba ce take cikin sa ba, wannan hadisin malamai da yawa sun inganta shi. Daga cikin malamai na zamani akwai bin Baz rahimahullahu ta'ala, yana da sharhi da yayi ma Bulughul Maram hadisi na 124, yana cewa hadithun hasanun wa lahu shawahid. Wannan hadithun na Sayyiduna Ali yana da kyau kuma akwai riwayoyi waɗanda suke karfafa masa. Haka nan Hassanahu al-Arna'ut fi Jami' al-Wusul mujallad na hudu shafi na 304, kuma in ka duba Fathul Bari kamar yanda Ibn Hajar al-Asqalani yace hadithun nan ya inganta anan Bulughul Maram, saboda ya ce Ibn Hibban ya inganta hadisin kamar yana goyon bayan abinda Ibn Hibban ya faɗa kenan. To haka nan kuma a littafin At-Talkhisul Hadir, haka nan kuma a cikin Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari mujallad na farko shafin 348, nan ma Ibn Hajar ya ce hadisin yana da kyau. Haka in ka duba sharhu Umdatul Fiqh na Sheikhul Islam Ibn Taymiyya mujallad na farko shafin 386, shi ma yana cewa hadisin yana da kyau. Wannan hadisin ya zo da wani lafazi kamar yanda Ibn Hajar ya faɗa a littafin Bulughul Maram, ya ce wa hadha lafzu Tirmidhi, wannan lafazi da ya zo a cikin littafin Bulughul Maram lafazi ne na riwayar al-Imam Tirmidhi. Akwai wasu lafuzza da suka zo a wani tsari daban sabanin yanda ya zo a nan littafin Bulughul Maram. Daga cikin waɗannan lafuzza din hadithun Abdullah ibn Salama tabi'i ne, yace da dakaltu ala aliyin radiyallahu anhu ana wa rajulani, da ni da wasu mutane guda biyu, mu uku kenan, mun shiga wajen Sayyiduna Ali Allah ya tsara masa yarda, wa rajulun min bani asadin ahsabu, wadda wani mutum wanda ya fito daga kabilar Banu Asad. Lokacin da muka shiga wajen Sayyiduna Ali, kuma kama wa dakala makaraja kuma karaja, Sayyiduna Ali ya tashi ya zaga a banɗaki, fada'a bima'in, ya yi kira a kawo masa ruwa, da aka miƙo masa ruwa, fa akhadha minhu hafna, ya ɗabi cikin tafin hannu guda, fa tamassaha biha, ya yi tsarki, thumma ja'ala yaqra'u al-Qur'an, sai ya dinga karanta al-Qur'ani bayan ya fito daga banɗaki. Ga almajirai suna zaune, Sayyiduna Ali ya ci gaba da karantar da su. Fa ankaru zalika, almajiran sun kyamaci abin da Sayyiduna Ali ya aikata, wato ba su gamsu da shi ba. Ya kamata a ce an yi alwala, gashi Sayyiduna Ali bai yi alwala ba, sai ya zaga ya ci gaba da karantar da Al-Qur'ani. Fa kana shine sai Sayyiduna Ali ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah kana ya kharuju min al-khala, yakan fito daga banɗaki, fa yuqri'una al-Qur'ana, sai ya karanta da mu al-Qur'ani. Sayyiduna Ali yana gaya ma almajiransa yace abinda na aikata kuke ganin kamar ba daidai bane, shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zaga banɗaki ya biya bukatarsa, idan ya fito daga banɗaki sai ya karantar da sahabbai al-Qur'ani, wa ya'kulu ma'ana al-lahma, har ma ya ci nama tare da mu idan akwai abinci kenan, wa lam yakun yahjubuhu aw qala yahjizuhu anil qur'ani shay'un laysa al-janaba, babu abin da yake shiga tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da karanta al-Qur'ani sai dai kawai janaba. Wannan yana daga cikin lafuzan hadisin. To wannan hadisi kamar yadda muka ce yana cikin al-Musnad al-Imam Ahmad, riwaya ta Abu Garib, hadisi na 850. Abul Garifi ya ce utiya aliyun radiyallahu anhu biwadu'in, an kawo masayyiduna Ali ruwan alwala, kuma wastanshaka salatan, ya kurkura baki ya shaki ruwa sau uku, waga sala wajhahu salatan, ya wanke fuskarsa sau uku, waga sala yadayhi wa zira'aihi salatan salatan, ya wanke fuskarsa da hannuwansa sau uku uku, thumma masaha bi ra'sihi, ya shafa kansa, thumma ghassala rijlaihi, sannan ya wanke kafafunsa. Thumma qala, bayan sayyiduna Ali yayi wannan alwala, sai ya ce ma almajiransa, hakaza ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawabba'a, haka naga manzon Allah yayi alwala. Thumma qara'a shay'an min alquran, sannan ya karanta wani abu daga cikin alqurani. Thumma qala, sannan sai ya ce, haza liman laysa bijunubin, wannan karatu da nayi kowa yana da damar yin sa matukar babu janaba a cikin sa. Fa ammal junubu fala wala ayata, amma idan mutum akwai janaba a cikin sa to kare karanta alqurani ko da aya ɗaya ce. Wannan yana daga riwayar hadisin da aka samu daga sayyiduna Ali, Allah ya kara masa yarda, game da hukuncin karatun alqur'ani ga mai janaba. Wannan hadisin al-Imam Ahmad bin Hanbal kenan, yana cikin al-Musnad, wanda yayi littafin al-Musnad takhriji shine Ahmad Shakir, Allah madaukake masa rahama, yana cewa hadisin ya inganta. Hakanan bin Baz, in ka duba fatawa islamiyya mujallad na farko shafin 239 da kuma mujallar na farko shafin 222, yana cewa isnadul hadisi jayyid, hadisin ya inganta, wato isnadin sai yana da kyau, ya taho da lafuzza daban-daban. Wato kaga kenan an samu waɗanda suke inganta wannan hadisin na sayyiduna Ali, wasu kuma suna cewa hadisin yana da kyau. Kamar misali Ibn Hajar al-Asqalani, yanda ya faɗa a littafin at-talkhisul habir da fathul bari, wasu kuma sun inganta hadisin, amma wasu kuma suna nuna hadisin nan bai inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Daga cikin waɗanda suka ce hadisin nan yana da rauni, akwai wanda ya ruwaito hadisin, shine al-Imam Ahmad bin Hanbal. Riwayar Abul Garif wanda muka karanta, hadisin al-Imam Ahmad bin Hanbal ne, yana cikin al-Musnad, yana ba da labarin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala. Bayan ya gama, sayyiduna Ali ya ce ya karanta alqur'ani. Lokacin da ya karanta alqur'ani sai ya ce, to amma karatun alqur'ani liman laysa bijunub, don baka da tsarki kana iya karatun alqur'ani, matukar ba janaba ce a cikin ka ba. Wato koda baka da tsarki kana iya karatun alqur'ani, abinda zai hana ka karatun alqur'ani shine janaba. Fa amma junubu fala, amma mai janaba kare karanta alqur'ani, wala ayatan, ko da aya ɗaya ce. Al-Imam Ahmad da ya ruwaito hadisin ya ce hadisin nan bai inganta ba. Daga cikin malamai na wannan zamani akwai Muhammad Nasiruddin al-Albani, shi ma ya ce hadisin sayyiduna Ali wanda muka karanta a littafin Bulughul Marami din nan bai inganta ba. Ya faɗi haka a littafansa da yawa, kamar misali Takhriju Mishkat al-Masabih, hadisi na 460, da Da'ifu Sunan at-Tirmidhi, hadisin 146, da Da'ifu Sunan Abi Dawud, hadisin 229, littafai da yawa. Saboda haka, kasancewar an samu malamai fitattu waɗanda suka ce hadisin ya inganta, wannan dalili yasa takhadha mazhabul a'immatil arba'a, mazhabobin nan guda hudu gaba daya, ta wannan dalili ne suka dauko hukunci tahrimi qira'atil qur'ani min al-junub, cewa mutum idan akwai janaba a jikinsa to haramun ne ya karanta al-qur'ani. Me ya dalilin su na cewa mai janaba ba zai karanta al-qur'ani ba? Saboda wannan hadisi na sayyiduna Ali, wanda ya samu riwayoyi daban-daban, kuma ashabu sunan gaba daya sun ruwaito shi, amma hadisin ya samu saɓani wajen yarda da ingancinsa kamar yadda muka faɗa. Wasu malamai suna cewa hadisin ya inganta, wasu malamai suna cewa hadisin bai inganta ba, kuma saɓani da aka samu ba daga yau bane. Tun daga malaman hadisi na zamanin farko, kama daga al-Imam Ahmad bin Hanbal zuwa waɗanda suka biyo bayansa. To amma mashabobin nan gaba ɗaya guda hudu ɗin nan, wanda ciki har da mashabar shi kansa al-Imam Ahmad bin Hanbal, wanda ya ce hadisin bai inganta ba, mashabobin nan guda hudu sun yi amfani da wannan hadisi na Sayyiduna Ali, suka ce karatun Al-Qur'ani ga mai janaba haramun ne. Kuma a wannan zamani fitattu malamai da aka yi kamar Bin Baz shi ma yana ba da wannan fatawa akan cewa karatun Al-Qur'ani ga mai janaba haramun. Wa huwa zahiru tarjihi Sheikh Ibn al-Uthaymin kama ja'a fi kitabihi Asharh al-Mumti', Asharh al-Mumti', yana da littafi Ibn al-Uthaymin, Allah maɗaukake masa rahama, shi ma yana cikin shahararrun malamai da aka samu cikin wannan zamani. Littafinsa Asharh al-Mumti', mujallad na farko, shafin 288, yana nuna alamar hadisin ya inganta, saboda haka karatun Al-Qur'ani ga mai janaba bai kamata ba. Kuma wannan shine zahiri ikhtiyar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. In ka duba Majmu'u Fatawa mujallad na 21 shafi na 459, duk da cewa Sheikh al-Islam bai fito karara ya nuna cewa karatun Al-Qur'ani ga mai janaba haramun bane, amma yayi magana da take ishara da cewar bai kamata mai janaba ya karanta Al-Qur'ani ba. Idan ka koma ga malaman farko, akwai waɗanda kuma suka saba ma wannan fahimta ɗin, shine fahimta kashi na biyu, waɗanda kuma suke ɗaukan hadisin bai inganta ba. Domin idan ka ɗauka hadisin ya inganta, ya nuna kenan karatun Al-Qur'ani ga mai janaba haramun ne. Waɗanda suka ɗauka hadisin bai inganta ba, su kuma suna cewa karatun Al-Qur'ani ga mai janaba halal ne. Tun daga zamanin farko akwai Ibn Jarir At-Tabari, babban malamin tafsiri, akwai Ibn al-Munzir, akwai Ad-Dawud al-Bahiri, akwai Ibn Hatmi al-Andalusi, kai hatta al-Imam al-Bukhari babban malamin hadisi, fahimtarsa ita ce karatun Al-Qur'ani ga mai janaba halal ne. Kaduba Fathul Bari mujallad na farko shafin 486, sharhin hadisi na 305 wanda ya zo a Sahihul Bukhari, haka littafin Al-Mughni na Ibn Qudama, Nailul Awtar littafin Al-Imam Ash-Shawkani mujallad na farko shafin 260. Waɗannan malamai fitattu shahararru a tarihi, domin idan ana maganar ilimin hadisi ana sa Al-Imam Al-Bukhari a sahun gaba. Al-Imam Al-Bukhari bai taɓa yarda da cewa hadisin Sayyiduna Ali ɗin nan ya inganta ba. Idan ka dawo cikin malamai na zamanin nan waɗanda suke cewa halal ne mai janaba ya karanta Al-Qur'ani, akwai Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Daga cikin malamai waɗanda su kuma ba su daɗe rabuwansu da duniya ba, akwai Al-Imam Shawkani da Sadiqu Hassan Khan. An tambayi Muhammad Nasiruddin Al-Albani hal kuriha lil junubi an yaqra'a shay'an min al-Qur'ani am yahrumu alayhi zalika, shin karatun Al-Qur'ani ga mai janaba makaruhi ne ko kuwa haram ne? Sai Albani ya ce rawa Abu Ubaidin an Umar, Abu Ubaidin ya rawaito hadisi daga Sayyiduna Umar bin al-Khattab Allah ya kara masa yarda, annahu kariha lil junubi an yaqra'a shay'an min al-Qur'an, Sayyiduna Umar ya kyamaci mai janaba ya karanta Al-Qur'ani. Albani ya ce wa sanaduhu sahih, wannan labari da aka samu daga Sayyiduna Umar ya inganta babu shakka. Wa min turqin an Amir bin Samti an Abil Gharib, sannan ga hadisin da muka karanta wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito, shine hadisin Abul Gharifi, yana cewa su'ila aliyin anil junubi, an tambayi Sayyiduna Ali, su'ila aliyin anil junubi, an tambaye shi game da mai janaba a ya qara'u al-Qur'an, shin zai iya karanta al-Qur'ani? Fa qala la, sai Sayyiduna Ali ya ce a'a. wala harfan ko da harafi ɗaya ne. Albani ya ce to amma labarin da aka samu game da Sayyidina Ali sanadahu fihi da'fun min ajli abil gharif, shi wanda ya bada labarin Sayyidina Ali malaman hadisi suna raunana al'amarinsa. Ka duba da'if sunan Abi Dawud hadisi na 32. Sai Albani ya ce tunda labarin Sayyidina Umar ya inganta, abinda Abu Ubaidin ya faɗa shi ne an Umar annahu kariha lil junubi an yaqra'a shay'an min al-Qur'an. Sayyidina Umar ya karhanta, ya kyamaci mai janaba ya karanta wani abu daga cikin Al-Qur'an. Sai ya ce wannan labarin kadai ya ishe mu. Sayyidina Umar yana daga cikin khulafa'ur rashidin. Idan duka wani hadisi da aka ruwaito game da hukuncin karatun Al-Qur'ani ga mai janaba, hadisin bai inganta ba. Don hadisin Sayyidina Ali wanda yake cikin Bulughul Marami, kamar yadda muka faɗa, an samu kace na ce akan ingancinsa. Amma labarin Sayyidina Umar wannan babu shakka a kansa ya inganta, babu shakka Sayyidina Umar ya karhanta mai janaba ya karanta Al-Qur'ani. To wannan ya wadatar da tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Kaga manzon Allah ya bada damar ayi aiki da karantarwan khulafa'ur rashidin, Sayyidina Abubakar, Umar, Usman, Sayyidina Ali. Matukar an samu wani hukunci daga bakinsu ingantacce. Wa yu'ayyiduhu karahatun nabi sallallahu alaihi wasallam an yarudda salama wa huwa ala ghairi wudu'in. Sannan wata hujja da take karfafa bayanin Sayyidina Umar cewa ya kyamaci mai janaba ya karanta Al-Qur'ani, ai an samu hadisi da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake fitsari, wani mutum ya masa sallama, manzon Allah bai amsa mar ba. Kaga manzon Allah ya ki amsa ma wannan mutumi bayan ya gama alƙai, ya gama bawalinsa, ya sarki ya zo ya alwala, sai ya ce ma wannan mutumi na kyamaci ni zikirin Allah ne alhali ba ni da sarki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan sahabi wa hadha zahirun la yakhfa. Saboda haka hukuncin da yake ya tabbata a hadisai ingantattu wanda babu shakka a kansu shine Albani yace fanara annahu yakrahu lil junubi an yaqra al-Qur'an, makaruhi ne ga mai janaba ya karanta Al-Qur'ani, makaruhi ne ga mai janaba ya karanta Al-Qur'ani. Amma tahrimul qira'a, amma malami yace haram ne, fala dalila alaihi, wannan babu hujja a kansa. Domin kalmar haram ba ka faɗanta sai ka samu hujja ingantacciya wacce babu wani shubha a kanta. Don matukar akwai shubha a kan wani al'amari, ba a amfani da wannan hujja a hukunta wannan al'amari a ce mar haramun. Kar mu manta Allah da kansa ya haramta mana a cikin Al-Qur'ani wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kadhib inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Allah da kansa ya hana mutum ya bude baki ya ce kaza halal ne, kaza haram ne, sai yana da hujja tabbatacciya ta ayar Al-Qur'ani ko hadisin Annabi Muhammad. To tunda babu hujja tabbatacciya wanda wacce ta hana mai janaba ya karanta Al-Qur'ani, labarai da aka samu suna da rauni. Amma an samu hujja ingantacciya wacce ta nuna Sayyidina Umar ya kyamata ya karhanta, to kaga wannan in ka kara da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi mai sallama yana bawali, manzon Allah bai amsa ba, wannan yana gwada karhanci na mai janaba ya karanta Al-Qur'ani, amma ba za a ce haramun bane. Allah ya sa mun gane. Ka duba silsilatul da'ifa hadisi na 2501. To ba wannan ne kadai dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari, Ibn Jarir al-Tabari, Ibn al-Munzir, al-Imam Dawud al-Zahiri, Ibn Hazmi al-Andalusi, ga su al-Imam al-Shawkani wadanda suke cewa halal ne ga mai janaba ya karanta Al-Qur'ani. Dalilai suna da dama. Na ɗaya, dogaro da albara'atul asliya,
albara'atul asliya shine asalin komi halal ne sai abinda shari'a ta ce haramu matukar shari'a bata hana ba to wannan abu yana asalinsa wanda asalinsa shine Allah ya halalta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasakata am ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhasu anha me manzo Allah yake nufi duk abinda ayar alqur'ani bata hana ba sunnar manzon Allah bai hana ba to wannan abun yana asalin Allah ya yi shiru a kansa ba wai ya manta bane kuma kana rabbuka nasiya Allah ya yi shiru ne saboda rahama ga bayi in dai shari'a bata ayyana abu ta ce haramun bane to wannan abun asalin sa halal ne sai an samu hujja da zai kawar da shi daga abinda ake cewa albara'atul asliya albara'atul asliya shine kasancewar asalin hukuncin komi shine halal ya barranta daga wata doka ta Allah madaukake imma a ce haramun ko a ce halal ko a ce wannan abin makaruhi to dalili na biyu shine hadithin Aisha Allah ya kara mata yarda wannan hadithin babu shakka ya inganta yana cikin sahihu Muslim Aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ana maganar janaba matar mutum za ta fi sanin hukuncin janaba tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi manzon Allah yana zikirin Allah a duka yanayin rayuwarsa a duka lokutansa kaga inda a ce janaba yana hana annabi sallallahu alaihi wasallam karanta alqur'ani babu shakka Aisha ba za ta fito wannan magana ba Allah ya kara mata yarda saboda haka malamai suke kafa hujja da wannan ala jawazi qira'atil junubi lilqur'an cewa mai janaba halal ne ya karanta alqur'ani ka duba fathul bari littafin ibnu hajar al asqalani sharhin hadithi na 299 mujallad na farko shafin 408 ibnu hajar yace wa man ul qira'a idan aka hana karatun alqur'ani to sai ayi tambaya me dalili in kana li kaunihi zikran lillah idan saboda alqur'ani zikirin Allah ne fala farka bainahu wa bain ma zikira babu bambanci tsakanin karatun alqur'ani da kuma amsa sallama inji ibnu hajar al asqalani domin me dukkan su zikirin Allah ne domin idan ka ce wa alaikumus salam zikiri ne na Allah duk wani zikiri yana babi guda da tilawar alqur'ani wa in kana ta'abbudan idan kuwa za a hana mutum karatun alqur'ani ne saboda karatun alqur'ani ibada ce ita kuwa ibada bai kamata a yi ta babu tsarki ba sai yace fa yahtaju ila dalilin khas yana buƙatar a sama masa hujja ke babbiya tunda in tilawa an hana ta ne ga mai janaba saboda bashi da tsarki a matsayin tilawa ibada ce to tana buƙatar dalili wanda ya keɓance tilawar alqur'ani da sauran zikirin Allah walam yasihha inda almusannif shay'un min alahadith alwarida fi dhalika saboda haka ibnu hajar yace shi al-imam al-bukhari duk wani hadisi wanda aka ruwaito imma daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga wani daga cikin malaman farko wanda yake nuna karatun alqur'ani ba daidai bane ga mai janaba al-imam al-bukhari a wajen sa wannan hadisin bai inganta ba wa in kana majmu'u ma warada fi zalika taqumu bihi al-hujja inda ghayrihi duk da cewa malaman fiqhu sun yi amfani da waɗannan hadisai kasancewar suna da yawa sai aka ce to ana iya kafa hujja da su lakinna aktharaha qabilu lit-ta'wil ibn hajar yace amma akasarin su ana iya ta'wilin su wali hadha tamassaka al-bukhari saboda haka al-imam al-bukhari yayriqu wa man qala bil jawaz ghayruhu da ma malamai waɗanda suka ce halal ne mai janaba ya karanta al-qur'ani kattabari kamar ibn jarir at-tabari da ibn al-munzir wa daud bi umumi hadisi aisha ibn hajar yace wannan dalili yasa manyan malaman nan waɗanda suke ganin karatun alqur'ani halal ne ga mai janaba suka yi riko da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, manzon Allah yana zikirin Allah a bisa dukkan yanayin rayuwarsa, wato duka halayyarsa, duka lokutansa. Ibn Hajar ya ce li anna dhikra a'ammu min an yakuna bil qur'ani aw bi ghairihi, domin idan aka ce zikiri, kalman zikiri ta game dukkan wani abu da ake yi na abin da ya danganci wato karatun alqur'ani ko tasbihi da sauransu. Wa innama farraqa bayna dhikri wa ghairi fi bil urfi, abinda kawai yasa kaga ana bambanta tilawa da zikiri, wannan al'ada ce ta mutane, amma ba wai a shari'a akwai bambanci tsakanin tilawar alqur'ani da zikirin Allah ba. Wato idan babu kyau kai zikirin Allah alhali baka da tsarki, to tilawa ma ba ta da kyau. Idan kuwa halal ne kai zikirin Allah alhali baka da tsarki, to babu shakka karatun alqur'ani ma shi kansa shi ma yana daga cikin nau'ukan zikiri. Hujja ta uku ita ce hadithin Abu Huraira da kuma Huzaifatul Yaman, Allah ya kara musu yarda. Wannan hadithin yana sahihu Muslim, Kitabul Haidi, babu dalil ala anna al-muslima la yanjusu, hadithin 371, hadithin Abu Huraira, wanda yake bada labari annahu lakiyahu an-nabi wa tarana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da shi fi tariqin min turuqin madina, manzon Allah ya hadu da Abu Huraira a wata hanya daga cikin hanyoyin Madina. Wa huwa junubun, alhali Abu Huraira yana da janaba a jikinsa. Fan salla, Abu Huraira sai yayi kokari ya noke har dai ya guji annabi sallallahu alaihi wasallam, ya sulale fa zahaba, ya tafi gida fakta salaye wanka. Fatafaqadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya bincika bai ga Abu Huraira ba. Kenan ta yiwu a lokacin akwai wasu sahabbai suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Abu Huraira ya wayo har dai ya ga cewa ya fita daga wannan majalisi ba tare da manzon Allah ya sani ba. Bayan ya tafi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bincika ya nemi inda Abu Huraira yake. Falamma ja'ahu, lokacin da Abu Huraira ya dawo, kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina kunta ya Abu Huraira, ina ka kasance? Kala sai ya ce ya Rasulullah, laqitani wa ana junubun, ka hadu da ni ne a hanya a lokacin ko akwai janaba a cikina. Fa karihtu an ujalisaka hatta aghtasila, sai na kyamaci zama da kai annabin Allah alhali kuma ni ba ni da tsarki, sai na tafi na yi wanka. Shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallahi innal mu'mina la yanjusu, sarki ya tabbata ga Allah, manzon Allah ya ce ai mu'mini baya zama najasa, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan hadisin, ka hada da hadisin Aisha, annabi sallallahu alaihi wasallam yana zikirin Allah a duka lokutansa, saboda me mu'mini baya zama najasa, sai ya dace da hadisin Abu Huraira. Kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada, sai da ya ce subhanallah, dan ya nuna cewa ai mu'mini yana da daraja a wajen Allah, ba a cewa shi mu'mini ya zama najasa bare, har a ce ba za a yi mu'amala da shi ba saboda akwai janaba a cikinsa. Kaga wannan hadisin zahirinsa ya nuna kenan Abu Huraira babu najasar da za ta hana shi tilawar alqur'ani. Dalili na hudu shine hadisin sayyidina Umar bin al-Khattab, hadisin yana cikin sahihul Bukhari. Wani bayahude ya ce ma sayyidina Umar, lokacin sayyidina Umar yana shugaba yana halifa, wannan bayahudan ya girmama sayyidina Umar, ya ce masa ya amiral muminina, kaga lakabin da ya bashi, ya shugaban masu imani, bai ce ya Umar kawai ba, sai da ya daraja shi, ya ce ya kai shugaban masu imani. Ayatun fi kitabikum, akwai wata aya da take littafinku, kaga ta nan ne ya bambanta kansa da musulmai, amma ta wajen daraja sayyidina Umar ya bashi lakabin da musulmai suke bashi, shugaban masu imani. Akwai wata aya a littafinku, takarabunaha, kuna karanta ta, inji ba yahudan, law alaina ma'ashara al-yahudi nazalat, da dai wannan ayan ta sauko ne gare mu mu yahudawa, lattakhadna dhalika al-yawma ida, da mun rike wannan rana a matsayin rana na buki wanda za mu rika tunawa da ita duk shekara. Wannan al'ada ce ta Yahudawa. Shi yasa kake ganin ba Yahude a yanzu yana ɗaukan wata rana da wani abu muhimmi ya auku, sai ya zamanto rana ce wacce zai rika wato tunawa da ita duk shekara. An rike ta abu muhimmi, wanda daga nan ne mutane kasashe da dama suka ɗauko al'ada wanda ake ce ma anniversary. Kamar misali, a ce maka duk shekara akwai rana ta ma'aikata ko rana ta wani abu, wato a ware rana saboda tunawa da wani muhimmin al'amari da ya auku. Shi ba Yahudin yana cewa wannan aya tana littafin ku, ku musulmai, da a wajen mu ta sauka, da mun rike ranar da ta sauka a matsayin ranar buki duk shekara, sai mun yi buki saboda murnan saukan wannan aya, domin saukan ayan nan muhimmin abu ne. Ba Yahuda yake ga Sayyidina Umar, ashe kaga hatta zamanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Yahudawa suna da ilimin Al-Qur'ani, suna karanta Al-Qur'ani, sun san muhimmancin sa, har ma sun san ayoyi da suke da daraja wato a cikin Al-Qur'ani, wata ayoyin da suka fi daraja a cikin Al-Qur'ani. Shine sai Sayyidina Umar ya ce masa, ayyu ayatin, wace aya kenan kake nufi a cikin Al-Qur'ani? Sai ce ayat da ta zo cikin suratul ma'ida, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. A yau na cika muku addinin ku, na kammala muku addinin ku, na cika muku ni'mata, kuma na yarda musulunci ya zama addinin ku. Babu shakka inda a ce Al-Qur'ani ya sauka ne ga Yahudawa, wallahi da sun ɗauki wannan rana a matsayin ranar buki, saboda rana ce muhimmiya, ranar da aka cika Al-Qur'ani, aka gama karantar da ilimin da ya shafi addinin musulunci baki ɗaya, wato an rufe dukkan wani abu da ya shafi addinin musulunci daga wannan rana. Duk wani abu da mutum ke bukata an riga an gama shi. Ranar da aka gama saukar da saƙon al-Islam, wannan rana muhimmiya ce gaba Yahudi. Misali, inda a ce Al-Qur'ani ya sauka ne gare shi, shine Sayyidina Umar ya ce masa, kad arafna zalika al-yawma, mun riga mun san ranar, mun san ranar da Allah ya saukar da wannan aya. Wal makana allazi nazalat fihi ala annabi sallallahu alaihi wasallam, har ma wurin da ayan ta sauka ga annabi mun sani. Ayan ta sauka ne ga annabi, wa huwa qa'imun bi arafa yawma jumu'a. Ta sauko ga annabi ne yana tsaye a filin Arafa, kuma abin ya dace da ranar Juma'a. Saboda haka duk sahabbai mun sani. To amma shi musulmi baya kirkiro buki, yana daga cikin darussan wannan hadisi. Musulmi baya kirkiro ma kansa buki wanda Allah bai shar'anta shi gare shi ba. Tunda Allah bai shar'anta ba, manzon Allah bai ce a riƙi wannan rana a matsayin ranar buki ba. Musulmi ba zai rike shi a matsayin ranar buki ba, kasancewar Allah ya saukar da wata aya babba a cikin wannan rana, kuma ta dace da ranar Juma'a, ta dace kuma da ranar Arfa. Kaga daraja ce kan daraja, ga darajan Arfa, ga darajan ranar Juma'a, sannan kuma ga darajan ita kanta ayan da ta sauka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malamai su al-Imam al-Bukhari, Ibn Hazm al-Andalusi da sauransu suna kafa hujja da wannan labari akan cewa karatun Al-Qur'ani ba laifi bane dan mutum yana da jana'a. Dalilin sa kuwa, wato wa wajhu dalala anna qira'at al-junub law kanat muharrama, da dai karatun Al-Qur'ani ga mai janaba haramun ne. Da dai karatun Al-Qur'ani ga mai janaba haramun ne. Lama samiha Umar lil yahudi an yatluha. Babu shakka da Sayyidina Umar bai tambaye shi wace aya kake nufi ba. Ku lura da kyau. Lokacin da ya ce masa akwai wata aya a littafin ku wacce inda wajen mu ta sauka, da mun ɗauki ranar saukanta ranar buki, da Sayyidina Umar ba zai tambaye shi wace aya ba, domin in yace wace aya ba Yahudi zai karanta aya. Idan ba Yahudi ya karanta aya, shin ba Yahudi yana da janaba ko bai da ita? Kaga ba ma janaba ba, ana cewa wa ziyadatu ma'al junubi, amma samu kari, don kuwa kafiri ne. Kafiri ne ya karanta ayan. Sayyidina Umar ya tambaye shi wace aya, sai ya karanta wannan aya. Idan ka ce aya ɗaya ce akwai bambanci game da karatun aya ɗaya inda ake faɗa a littafin fiqhu illal ayata, sai dai aya guda ga ɗalibi mai neman ilimi, to me ya bambanta aya ɗaya da shi kansa sauran ayoyin littafin alqur'anin gaba ɗayan shi? Darajar aya ɗaya tana daidai da darajar alqur'ani. Wanda ya wulakanta aya ɗaya babu shakka kamar ya wulakanta alqur'ani. Don haka mutum idan ya wulakanta aya guda yana yin ridda ba sai ya wulakanta alqur'ani gaba ɗayan shi ba. Allah ya sa mun gane. Idan kuwa ba Yahude zai karanta aya guda a gaban Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bai hana shi ba, wannan yana gwada maka karatun alqur'ani ga mai janaba ba laifi bane. Wannan yana daga cikin dalilai da malaman suke bayarwa. Sannan dalili na biyar shine labarin Ubayd bin Ubayda, yana cewa qara'a Ibn Abbas shay'an min alqur'ani wa huwa junubun. Abdullah ibn Abbas ya karanta alqur'ani alhali akwai janaba a jikinsa. Kaga Abdullah ibn Abbas kuma sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila fi dhalika, akai magana Sayyidina Umar ya karanta alqur'ani da janaba, Abdullah ibn Abbas ya karanta alqur'ani da janaba. Faqala, sai yace ma fi jawfi akthara min dhalika, in kuna nufin jikina akwai datti ne, to wanda yake cikina fa da wanda ke cikina da wanda ke waje wanne ne yafi yawa? Wato kamar Abdullah ibn Abbas yana musu ishara da cewa janaba ba laifi bane. Wannan yana cikin sahihul Bukhari. Al-Imam al-Bukhari ya kawo labarin a cikin sahihul Bukhari dan ya nuna hujjar da take nuna cewa karatun alqur'ani ga mai janaba ba laifi bane. Allaqahu al-Bukhari bi sigatil jazmi. Al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin sahihul Bukhari mu'allakan, amma bi sigatil jazmi ya kawo shi da lafazi wanda yake tabbatar da labarin ya inganta daga Abdullah ibn Abbas. Sannan Ibn al-Munzir ya kawo shi a cikin littafin Al-Awsat fi Sunan wal-Ijma'i wal-Ikhtilaf, ka duba hadisi na 602. Hujja ta shida ita ce hadisin Abdullah ibn Abbas. Har yanzu Abdullah ibn Abbas ya ce inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu min al-khala'i, manzon Allah ya biya buƙatarsa a banɗaki. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaga. فقرب إليه طعام سيأكاو مع النبي صلى الله عليه وسلم أبنتي وأكل من ظن الله يتوى أنه أبنتي ولم يمس ماء الهالي بتأروا واتو بيوانكا بأبنا بيوانكا فقيل له إنك لم تتوضى بكياء الولابا باين يا ذاقة يا يسألكين أم بي ذاقة أما دي يفتو بيء الولابا أكاو مع النبي صلى الله عليه وسلم أبنتي من ظن الله ya ci wannan abinci. Sai sahabbai suna tambayin sa ya rasulullahi baka yi alwala ba? Sai ya ce ma arattu salatan afa atawadda'u, ni ba sallah na yi nufin yi ba sai in yi alwala. Annabi ya tambayi sahabbai, ba sallah na yi nufin yi ba sai in yi alwala? Hadisin yana sahihu Muslim. Tunda ba sallah zan yi ba, me zai sa in yi alwala? In ji manzon Allah, kasan akwai wanda ke gani kamar zama da alwala yana daga cikin siffar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali ba haka bane. Ka zauna da alwala in ta baci sai ka saki, kai dai da'iman kana zama da alwala. Malamai suna daukan wannan bid'a ne, saboda manzon Allah bai yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma arattu salatan, ban yi nazan yi sallah ba. Afa atawadda shin zan sai in yi alwala? Akwai riwaya ta Abdu bin Humaydin yana cewa innama umirtum bil wudu'i li salati, sai manzon Allah ya ce an umurce ku ku yi alwala ne don za ku yi sallah. An umurce ku ku musulmai ku yi alwala ne don za ku yi sallah. Me yake nufi? Fa ghayru salati la tajibu lahu at-tahara min al-hadath, in ba sallah mutum zai yi ba, ba a wajabta masa yin alwala ba, saboda kawai ya zaga banɗaki ya yi bawali ko kuma ya biya buƙatarsa. Don kawai mutum ya biya buƙatarsa ba a wajabta masa yin alwala. Amma ana wajabta wa mutum yin alwala ne saboda wato zai yi ibada ta sallah, waɗannan dalilai su suka sa waɗannan malamai suke cewa karatun alqur'ani ga mai janaba ba laifi bane, kuma babu shakka hujjojin waɗannan ya fi ƙarfi akan hujjojin malamai waɗanda suke cewa haramun ne ga mai janaba ya karanta alqur'ani. Amma kar mu manta cewa duka sassa biyu dinnan da waɗanda suke ganin hadisin sayyidina Ali wanda yake cikin bulugul marami ya inganta, da waɗanda suke ganin hadisin bai inganta ba, kowannensu ya nuna cewar kai wankan janaba kafin kai karatun alqur'ani shine fi dacewa. Abinda ya bambanta tsakaninsu shine waɗannan sun ce haramun ne ga mai janaban yayi karatun alqur'ani, waɗanda suka ce ba haram bane, sai dai a ce ya kamata yayi wanka kafin yayi tilawar alqur'ani, amma ba wai a ce dole sai yayi ba. In an ce dole sai yayi, to akwai bukatar a samu hujja ingantacciya daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ba a samu wannan hujjan ba. Amma idan aka koma labarin sahabbai, an samu sahabbai waɗanda suka karhanta, kamar misali sayyidina Umar ya karhanta mai janaba ya karanta alqur'ani wato alhali bai yi wanka ba. Karhantawa da haramtawa suna da bambanci, don haka sai dai a ce ya kamata ga mai janaba yayi wanka kafin ya karanta alqur'ani, amma ba za a ce dole ne mai janaba yayi wanka kafin ya karanta alqur'ani ba. Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawar fahimta, mu ci gaba da karatu. Wa an abi sa'idin al-khudri, kuma an karbo hadisi daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سعيد الخدري يتي مزون الله يتي اذا اتى احدكم اهله اذا دينكو يتارى دا ايالسا شيني اكي نفي دا اذا دينكو يا جيما ايالسا اذا دينكو يا جيما ايالسا سبودا كنيا النبي صلى الله عليه وسلم ميمكو يتي اذا دينكو يتارى دا ايالسا سيتي اذا دينكو يا جيما ايالسا ثم اراد ان يعود sannan yayi nufin ya sake tarawa da ita. Amma manzon Allah sai yace arada an yauda, mutun yayi nufin ya koma. Maganar duk mai hankali zai gane ta, maimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da kalma koko lafazi na jima'i, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya boye. Wannan yana daga cikin karantarwar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance mutum yana koyi lafuzza waɗanda suke da nauyin faɗa, sai dai idan larura ta hukunta dole sai an faɗa kafin mutane su gane. In ba ya zama dole ba, to in akwai yadda za a yi a koye wannan lafazi wanda jama'a suna jin nauyi irin wannan lafazi ya fito daga bakin mutum, to ya kamata a koye wannan lafazi. Amma in ya kama dole sai an faɗa kafin jama'a su gane, to wannan kuma larura ce. Idza ata ahadukum ahlahu, idan dayanku ya je ma iyalinsa, ko a sai mutun yayi alwala a tsakanin wancan tarawa da iyalin nasa da tarawan da zai sake da iyalin nasa, yayi alwala ita dai alwalan da aka sani. Rawahu Muslim, al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, hadisi na 308. Yace wa zadal hakim, al-imam al-hakim yayi kari a nasa riwaya wanda yazo cikin littafin al-mustadrak, hadisi na 152. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabbai fa innahu anshaqu lil aud, saboda yin haka yafi bada kuzari wajen komawa din. Yin alwalan yafi ba wa miji kuzari wajen tarawa da iyalinsa karo na biyu. وهي زيادة صحيحة وانن قاري دا اكا سامو الاتفن المستدرق الامام الحاكم شيكان سكارين يا انغنت دا النبي صلى الله عليه وسلم الامام الحاكم ينا شوا هو حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذا اللفظ حديثي لا انغنت تجي باب شكا ما دي رواية ربط فتوى صحيح البخاري دا كما صحيح مسلم باب ووافقه الذهبي وكذلك صححه النووي الامام النووي شيما يا انغنتا wannan kari da aka samu wanda yazo a cikin al-mustadrak al-imam al-hakim. Akwai riwaya ta al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wudu'u lis-salat falyatawadda wudu'an falyatawadda bainahuma sai yayi alwala a tsakanin su, yana nufin a tsakanin wancan jima'i da wannan jima'i da mutum zai yi, ayi alwala. Wace alwala? A riwayar al-Imam Ahmad bin Hanbal annabi sallallahu alaihi wasallam yace wudu'u lis-salat, irin alwalan da mutum yake yi in zai yi sallah. Wannan riwayar ma da ta zo a cikin littafin al-Imam Ahmad bin Hanbal sahaha isnaduhu Shu'aib al-Arnaud fi ta'liqihi ala musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, shi kansa wannan ƙari da aka samu wanda ya zo a littafin al-Musnad al-Imam Ahmad shi ma ya inganta. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فمجلد نقوم شافينا الأديد 67 إذا جامع الرجل زوجته, إذا متن يتارى دئيالنسا وأراد العودة مرة ثانية فماذا يلزمه؟ متن يتارى دئيالنسا ينصو يساك تارى وديتا منين أكلزم تامسا سيباد أمسا ينصي وها هنا ثلاث مراتب akwai matakai kamar guda uku. Al'ula, mataki na farko, an yagtasila qabla an ya'uda, idan mutum ya tara da iyalinsa kafin ya sake tarawa da ita to ana son yayi wanka. Wa hadha akmalul maratib, daga cikin martabobi guda uku din nan wannan shine fi dacewa, mutum yayi wanka, wankan janaba, kafin ya sake tarawa da iyalinsa. الثانية مرتبة تبيو أن يقتصر على الوضوء فقط, متن يأي الولا كدي قبل أن يعود كافين يساك تارا وادا إيالسا. وهذه دون الأولى, وأن مرتبة إن تاكاس وانشا مرتبة تفرقو. الثالثة مرتبة تأكو أن يعود بدون غسل ولا وضوء, يساك تارا وادا إيالسا باتارد يأي وانكن جنبا با وباتارد يأي الولان با. وهذه أدنى المراتب, wannan shine wato ita ce martaba mafi kankanta, wahiya ja'iza, nan ma dai halal ne. Don haka kenan wannan hadisin baya hukunta bana wajibcin mutum yayi alwala kafin ya sake tarawa da iyalinsa. Abinda aka fi so shine mutum yayi wanka, wankan janaba, kafin ya sake tarawa da ita. Idan ba zai yiwu ba yayi alwala kafin ya sake tarawa da ita, nan ma kuma ba dole bane, yana iya barin wankan, yana iya barin alwalar. وهذا جائز, لكن الامر الذي ينبغي التفطن له الله ينام الا على احدى الطهارتين, sai dai abinda ya kamata a hankalta, yace abinda ya kamata a fahimta shine da miji da matan kada su yarda su yi bacci illa ala ihda taharatain, sai dai sun yi tsarki dayan biyu, imma wudu'u aw al-ghusl, ko dai ya kasance sun yi alwala kafin su kwanta su yi bacci, ko kuma ya kasance sun yi wankan janaba. Amma in dai sake tarawa da iyali ne, wannan ba dole bane sai an yi wankan ko ko alwala. Ko da ba a yi ba, babu laifi. Me yasa aka ce babu laifi? Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hikimar umurninsa. Da ya yi shuru, da sai a ce umurnin nan wajibi ne, amma sai manzon Allah ya ce fa innahu an shatulil awji, yin alwalan nan ya fi ba da kuzari a sake tarawa da iyali. Kaga ya bayyana hikimar alwalan, an maka ne saboda a taimaka maka kai da kake buƙatar tarawa da iyalinka. Inda za ka yi alwala to za ka samu sabon kuzari fiye da a ce ba ka yi alwalan nan ba. Don haka wannan kalma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, shi ya rage umurninsa daga wajibci ya koma ga mustahabi. Ana so ne musulmi ya aikata ba wa dole bane, sai dai yana da kyau mu gane yanda hadisin da ya taho a duka lafuzzansa yana hukunta cewa innaha sunnatun khafatun birrajuli wahdahu, sunna ce ga miji shi kadai, ba sunna ce ga ita matan ba. لانه هو المخاطب بذلك saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi magana yana magana ne akan miji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan dayan ku ya tara da iyalinsa idza ata ahadukum ahlahu dayan ku ya tafi ma iyalinsa thumma arada an yahuda sannan yana nufin ya sake komawa falyatawabba sayyi alwala bainahuma wudu'an wudu'an yayi alwala tsakanin wancan jima'i na farko da kuma jima'i na biyu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da miji ba wai ana magana ne da ita matan ba saboda haka wannan sunna ta tsaya ne ga maza babu ita ga mata dan yanda lafazin hadisin yazo kenan hadisin Abu Sa'id al-Khudri al-Mutaqaddim in ka duba fatawar Lajnati Da'ima mujallal na 19 shafin 350 ana tambayan malamai hal hadhal hukmu mukhtassun bizakari am lil mar'ati aidan shin wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yake banci namiji ne ko ko har ita mata ma wannan umarni yana nan akan ta fa ajabu sai malamai suka bada amsa al wudu'u mashru'un inda iradati mu'awadati al jima'i fi haqqi rajul wannan alwala an shar'anta ta ne idan miji yana son ya koma ga matarsa ya sake tarawa da ita لانه هو الذي امر بذلك دون المراه شيني لفظي wanda ya tabbata ake magana akan sabban da ita mace to amma ta wajen bacci fa ibn al-usaymin yace idan alwala ne da ake magana lokacin da za a yi barci wannan bai shafi namijin kadai ba har ita matan wanda in ka duba littafin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah majmu'u fatawa mujallal 21 shafin 343 sarraha bi istihbab al-wudu' qabla an-nawm mustahabi ne mutun yayi alwala kafin yayi bacci mustahabi ne mutun yayi alwala kafin ya ci abinci wannan ya abinna saboda hadisi da aka suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wal muawada haka ne kuma mustahabi ne idan mutun zai koma ga matarsa ya tara da ita a dare guda yayi alwala a tsakani wannan alwala mustahabi ne wato ana son mutun yayi idan kuma lokacin kwanciya ne fa wannan alwalan ana son shi namijin da matan su yi idan kuma alwalan mutum ba zai yi ba saboda gajiya ba wai saboda babu ruwa a gidan ba kamar yanda yazo cikin Adabu Zafaf shafin 118 Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana cewa yajuzu lahum at-tayammum badala al-wudu'i ahyanan ba laifi bane da miji da matan su yi tayammuma su kwanta a wasu lokuta idan ba tare da sun yi wanka ba kuma ba su yi alwala ba saboda akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda aka ruwaito wannan hadisin da yake tafe walil arba'ati ko halitahin bulugul maram walil arba'ati malamai hudu malaman hadisi guda hudu a wajensu an samu an Aisha radiyallahu anha an karbo hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda قالت عائشه تنا چوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله يا كسانچي ينام وهو جنب يكن يبرچي ده جنبا ا جيكنسا يكن يبرچي وهو جنب الحالي ينا ده جنبا من غير ان يمس سماء باتاره ده يا تبروا با حديث ابن حجر الاسقلاني يچي وهو معلول حديثي ني وند ينا ده ايبو تاره ده شي ينا چيكن سنن ابي داوود hadisi na 228 a sunan al-kubra na al-imam an-nasa'i wa sunan at-tirmidhi sunan ibn majah wasu malamai sun raunana hadisin kamar misali al-imam ahmad bin hanbal yazid bin harun al-imam muslim al-imam abu daud da shi kansa al-imam at-tirmidhi wa ghayruhu amma wasu malamai sun inganta hadisin cikin su har da muhammad nasiruddin al-albani ka duba sahih al-jami' as-saghir hadisi na 519 صحيح سنن ابي داود حديث 223 ده لتافين آداب الزفاف ده كما صحيح سنن ابن ماجه حديث 471 kaga wannan hadisin wasu malamai sun inganta shi duk da cewa shi kansa ibn hajar yayi magana akan cewa hadisin yana da aibu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwanta yayi bacci da janaba a jikin sa inji aisha Allah ya kara mata yarda min gairi an yamas sama'an saboda wannan hadisin inji albani akwai karin da aka samu na wannan hadisin tana cewa idza ajnaba fa arada an yanama idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu janaba yayi nufin yayi bacci ba tare da yayi wanka ba tawadda'a sai alwala aw tayammama ko kuma yayi tayammama in karin da aka samu a wannan lafazi yana cikin as-sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi mujallal na farko shafi 200 bahani al-bujar na bulu amma a fathul bari yace hadisin yana da kan ayat al-imam al-tabrani fil awsat kadu litafin az-zakhira kitab at-tahara al-bab al-khamis fi batl al-wudu' wal-ghusl wa huwa at-tayammum mutum yana iya yin tayammum ya fita cikin kai wanka ko kuma yayi alwalan fa amma dai waɗannan su ne suka fi dace kai wanka wannan shi ne fi dacewa idan mutum ba zai yi wanka ba saboda wani larura to yana iya taimama amma asali sunna shi ne yusannu liman kanat alaihi janaba wa arada an yanama wa yuakhira al-ghusla ay qabla zalika sunnar annabi alaihi wasallam ita ce kafin kai bacci idan akwai janaba a jikinka kuma idan wankan to ba laifi bane abinda ake so da kai shine kai alwala qabla zalika yalzamuhu al-ghusl wankan ba dole bane mutun yayi shi da zaran ya gama jima'i in ka duba zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziyya mujallal na farko shafi 154 zaka gani me ya dalili saboda hadisin aisha Allah ya kara mata yarda karanta din nan amma naumu lil junubi biduni wudu'in fa makruhun malamai suna cewa mai janaba ya kwanta ya kama bacci bai yi wanka ba bai yi alwala ba bai yi taimama ba to babu shakka yayi makruhi yayi abin kyama bai dace ba wa huwa sahih inda al-hanabila in ka duba littafin al-infaq mujallal nabi shafi 153 masabar al-imam ahmad bin hanbal ana cewa bai kamata ba bi ma'ana makaruhi ne ga mutun musulmi bayan tarawa da iyalinsa ya kwanta ya bacci ba tare da yayi wanka koko yayi alwalan nan ba koko yayi taimama wa kharahu shaykhul islam haka nan shaykhul islam ibn taymiya yake fada in ka duba majmu'u fatawa mujallad na 21 shafi 343 kuma lokacin da zaka yi wankan nan inda wankan janaba ne idan mutun ya daura niyya raful hadath al-akbar niyyansa cewar zai yi wanka ne ya kawar da wannan babban dauda dake jikin sa wato shine janaba babban hadasi da ake cewa ajza'ahu zalika an al-asghar yana isar masa game da karamin hadasi tunda ba a cewa mai janaba mai najasa amma idan mutum akwai janaba a jikin sa akwai babban kari tare da shi wanda babu hali yayi ibada to da zaran kai niyyar wankan janaba kai wanka to duk wani karamin dauda kuma wankan janaban nan ya kawo da shi wannan shine abin da akasarin malaman sunna suke fada ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal na farko shafi 292 malamai mafi yawa malaman sunna suna bada fitowar haka wala yalzamuhu al-wudu'u ba'da al-ghusl bayan kai wankan janaba ba ka'ida bace kai alwala don haka wato sunnonin nan guda biyu zaka dau daya ne kabar guda idan kai alwala kafin ka kwanta ya isar maka idan kuwa wanka kai to wankan ya dauke maka wannan alwala kuma ba wai alwalan da za a kwanta bacci kawai ba idan mutun yayi wankan janaba to wannan wanka ya dauke masa alwala wa in fa'ala fa hasan har ma wasu malamai suna hanawa duk da cewa akasarin malamai sun ce da zai yi wankan janaba sannan ya sake yin alwala to abu ne mai kyau amma da kai wankan janaban kadai matukar lokacin da kake wankan janaba hannunka bai taba al'aura ba inda lokacin da kake wankan janaba hannunka bai taba al'aura ba to idan ka gama wannan wanka sai ka wuce masallaci babu ruwanka da sake yin alwala me hujja saboda aya ta 6 ta suratul maida ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati idza qumtum ila salati idan za ku tafi sallah idan kun miƙe zuwa ga sallah to daga nan sai a samu al-i'tiraf faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn duk wannan ana magana ne idan za ku tafi sallah ku yi alwala wa in kuntum junuba in kun kasance da janaba fa me Allah yace fa taharu sai ku yi wanka da Allah yake sai ku yi wanka yana magana ne akan idza qumtum ila salati Allah ya sa mun gane idan za ku tafi sallah aka ba ku zabi dayan biyu inji Allah madaukaki faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wannan alwalati wa in kuntum junuban amma in kun kasance da janaba to alwalan bashi da tasiri me Allah yace fattaharu sai ku yi wanka. Da yace sai ku yi wanka magana ta kare, yana nufin me? In kun yi wanka sai ku tafi sallah. Allah ya sa mun gane. Wato igsilu jami'al badan, ku wanke dukkan jikinku. Walam ya'mur bil wudu, ya Allah bai umarni a sake alwalan ba. Da dai a ce alwalan sharadi ne koda bayan an yi wanka, da Allah ya sake kawo kalmar alwala a bayan fattaharu. Allah ya sa mun gane. Idan kuntum ila salati, idan za ku kunta zuwa sallah ku yi alwala, shine aka siffanta alwala. Wa in kuntum junuba, amma idan kuna da janaba ne, fattaharu sai ku yi wanka. Da yace sai ku yi wanka, yana nuna wanka ya dauki alwala, sai ku tafi masallaci. Da dai a ce wankan bai dauki alwala ba, da kuwa Allah bayan cewa fattaharu sai ku yi wanka, da ya sake cewa ku yi alwala sannan ku tafi sallah. Don haka wanka yana dauke alwala, wannan shine fatawar akasarin malaman sunna. ولان جميع ما يجب في الحدث الاصغر يجب نظيره في الاكبر وزياده. دومن دو ابيندا اكي وجبتاوا اي الولاء دليلسا اذا متين يي وانكا تو wannan wanka ya dauke masa da zaran kai wanka to duk abinda alwala yake hanaka wannan wanka ya halatta maka shi. Sannan kuma malamai suna kafa hujja da hadisin sayyidina Umar bin al-Khattab, Allah ya kara masa yarda, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyati, ayyuka sun ta'allaka ne da niyoyi da aka kulla musu, wa innama likulli imri'in ma nawa, hadisin al-Imam al-Bukhari. Don haka lokacin da zaka yi alwala ka'ida ce, lokacin da zaka yi wanka, abinda malamai suke magana akai shine dole ne sai ka kulla niyyar alwalan kafin wannan wanka ya dauke maka shi alwala. Wasu malamai na ganin ba dole bane, domin Allah madaukaki bai ambace shi ba. Ala kulli halin, wanka yana dauke alwala. Idan mutum zai kwanta yayin barci ɗayan biyu, ko dai yayin wankan janaba kafin ya kwanta, ko kuwa yayin alwala, in wankan yayin to ba buƙatar ya sake wata alwala. Wankan kadai tana isar masa wannan alwala din. Sannan wajibi ne mu kasance muna umurtan matanmu da yin wannan alwala kafin a kwanta, bayan tarawa da su, ko kuma yin wanka, ko kuma yin alwala din, ko kuma yin taimama matakai guda uku. Mu ci gaba da karatu. Yace wa an Aisha ta radiyallahu anha qalat, an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda, tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya kasance, idan tasalla min aljanabati, idan zai yi wankan janaba, idan zai yi wanka a dalilin janaba, yabda'u fa yaghsilu yadayhi, zai fara wanke hannayensa guda biyu, zai fara wanke hannuwansa guda biyu, thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi, sannan ya kwararama hagunsa ruwa da hannun damansa. Kun ga kenan, zai ɗebi ruwan da hannun dama ya zuba ma hagu, fa yaghsilu farjahu, sai ya wanke al'auransa, thumma yatawabba'u, sannan yayi alwala. Abinda Aisha ta faɗa kenan. Kuma duk wani hadisi da yake siffanta tsarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai gaya maka manzon Allah yana wanke al'auransa ne kadai. Amma in ka koma littafin fiqhu zaka ga suna cewa tsarkin da zaka yi daga cibiya ne zuwa guyoyi, wannan babu nassin hadisi a kai. Me yasa suke faɗa? Saboda nisantar da kai kada ma hannunka ya taɓa al'auran naka lokacin da zaka yi wankan. Domin in kana son ka yi ibada da wannan wanka ba tare da ka sake alwala ba, wannan hikima ita ta sa malaman fiqhu suke cewa ka yi tsarki daga cibiya zuwa guiwa, domin idan ka fara da wannan kafin ka yi wanka, lokacin wankan ka ga babu dalilin da zai sa hannunka ma ya tafi ga al'auranka, bare har wannan wanka a ce bai isa maka ka yi ibada da shi. Musallin yake yi, tsarki kawai yake ya wanke al'auransa, thumma yatawabba'u, sannan sai manzon Allah ya yi alwala, thumma ya'khudhu al-ma'a, sannan ya tsibi ruwa, fayudkhilu asabi'ahu fi usuli ash-sha'r, annabi sallallahu alaihi wasallam zai shigar da yatsunsa, wato tushen suman kansa, thumma hafana ala ra'sihi talatan, bayan ya wato saka yatsunsa ya goga kan nasa sosai, ya zama to sumansa ya samu leman ruwa. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamfaci ruwa ya zuba ma kansa sau uku, thumma afada ala sa'iri jasadihi, sannan manzon Allah ya farara ma sauran jikinsa ruwa, thumma ghassala rijlaihi, sannan ya wanke kafafunsa guda biyu, sawayensa su ne ƙarshen wanka, muttafaqun alai. Hadisin an yi ittifaqi a kansa, wato al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Wallafdu li muslimin, wannan lafazin na al-Imam Muslim ne. Walahuma, an samu riwayar al-Imam al-Bukhari da Muslim su biyu. Fi hadisi Maimunata radiyallahu anha, a hadisin Maimuna ita ma tana cikin matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga matan manzon Allah su suke karantar da mu yanda ake wanka, saboda suke iya ganin tsirekin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma afraga ala farjihi, sannan ya zuba ma al'auransa ruwa. Fagasala bi shimalihi, ya wanke al'auransa da hannun hagunsa. Thumma daraba biha al-arda, bayan yayi tsarki sai ya bugi ƙasa da hannun hagun nan, ya goge hannun nasa. Kaga ya gwada maka cewa banɗaki na Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah yake wankan, wuri ne mai tsarki. Duk da cewa hadisin ya zo da lafuzza da yawa, a wani lafazin ana cewa manzon Allah ya bugi bango ne ya goge hannun kafin yayi wanka. Wannan yana karantar da kai bayan kayi tsarki ba wai zaka bugi ƙasa bane, in akwai sabulu kai amfani da shi ya wadatar. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga hannun nasa a ƙasa ne saboda ya kawar da in ma akwai najasa misali a jiki. Sannan waɗannan hadisai guda biyu suna tabbatar maka matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga yanda manzon Allah yake wanka, shi yasa suke siffantawa. Bisa ga wannan dalili, duk hadisin da kai karo da shi wanda ya ce maka matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa ganin tsiraicinsa ba, wannan hadisin ƙarya ne. Waɗannan hadisai suke karantar da mu yanda matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suke siffanta mana, suke gaya mana yanda manzon Allah yayi wankan janaba. Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce fayaghsilu farjahu. Maimuna ta ce thumma afraga ala farjihi, ko sannan ya zuba ruwa ga al'auransa. Fagasalahu bi shimaliki, kalmar alfarju kalma ce da ake amfani da ita ga al'auran namiji har ma al'auran mace, ba wai al'auran mace kadai yake ce ma alfarju ba. Shi yasa ta ce thumma afraga ala farjihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba ruwa ga al'auransa. Fagasalahu bi shimaliki, ya wanke da hagunsa. Thumma daraba biha al-ardh, sannan ya bugi ƙasa da shi. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, famasahaha biturabi, ya goge hannun da ƙasa da turbaya. Wa fi akhirihi, a ƙarshen wannan riwayar, thumma ataituhu bil mindil, sai na kawo masa hankici tawul, faraddahu, sai manzon Allah ya mayar min, bai karba ba kenan. Wa fihi, a cikin hadisin, waja'ala yanfudu al-ma'a bi yadihi, manzon Allah ya dinga yarfar da ruwa da hannunsa. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki karban tawul, shi ake cewa al-mindil, ya ki karban tawul da aka kawo masa. Maimuna Allah ya kara mata yarda take bada labari, an kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tawul saboda ya tsantsame jikinsa, manzon Allah ya ki karba yana yarfar da ruwan da hannuwansa. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari, hadisi ne 249, ka duba atraful hadith, kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin Bulughul Maram, yana cewa wa fi riwayatin wa fi akhirihi wa fihi. Wannan duk lafuzzan riwayoyi ne waɗanda duk suna cikin sahihul Bukhari. Hakanan hadisin yana sahihu Muslim, hadisi na 317, don haka yasa aka ce mai muttafaqun alai. A dalilin haka yasa mazhabobin nan guda hudu suka ɗauki hukuncin amfani da tawul ga mutumin da ya yi wankan janaba. Kamar misali, mazhabar al-Imam Abu Hanifa, ka duba littafin Al-Mabsut mujallal na farko shafin 73, da littafin Hashiyatu Ibn Abidin yana mujallal na farko shafin 363. Game da mazhaba ta Malikiya, ka duba bayani a littafin Al-Mudawwana mujallal na farko shafin 125, da Hashiyatul Imam Ad-Dasuqi mujallal na farko, aka ce mai muttafaqun alai. A dalilin haka yasa mazhabobin nan guda hudu suka ɗauki hukuncin amfani da tawul ga mutumin da ya yi wankan janaba. Kamar misali, mazhabar al-Imam Abu Hanifa, ka duba littafin Al-Mabsut mujallal na farko shafin 73, da littafin Hashiyatu Ibn Abidin yana mujallal na farko shafin 363. Game da mazhaba ta Malikiya, ka duba bayani a littafin al-mudawwana mujallad da farko shafin 125 da hashiyatul imam ad-dasuqi mujallad na farko shafin 104 ta sashin masabar al-imam ahmad bin hanbal ka duba littafin al-mughni mujallad na farko shafin 95 da kitabul insaf mujallad na farko shafin 166 da kashaful qina' mujallad na farko shafin 106 malaman nan mashabobin nan da muka faɗa mashabar al-imam abu hanifa malikiya al-imam ahmad bin hanbal suna cewa la ba'sa bi tamassuhi bil manadil babu laifi dan mutun ya gama wankan janaba ya karbi tawul ya goge jikinsa ba'dal wudu'i wal ghusli ko dai ya gama alwala ne ya tsantsame ruwan jikinsa da hankici ko da tawul ko ko bayan ya gama wanka ne ya tsantsame ruwan jikinsa da tawul wannan ba laifi bane kuma shine fahimtar al-imam shafi'i in ka duba littafin al-majmu littafin al-imam an-nawawi duk da cewa masabar shafi'iyya ita ce ta zo da bayanai har kamar kashi 5 sabani ne yawa a tsakanin mabiyan masabar al-imam shafi'i wanda shi al-imam an-nawawi yayi magana a littafin al-majmu mujallad na farko shafi'i 486 wata maganar ana cewa yukrahu fil wudu'i wal ghusli ba daidai bane mutun yayi amfani da tawul bayan ya gama alwala ya tsantsame ruwan jikinsa ko ko bayan ya gama wankan janaba kuma wata riwaya ce da aka samu ma daga al-imam ahmad bin hanbal in ka duba kitabul insaf wasu na cewa makaruhi ne ga alwala kadai amma ba laifi bane dan mutun yayi amfani da tawul bayan yayi wankan janaba wa huwa qawlu ibn abbas wannan yana daga fahimtar abdullah ibn abbas hadisin sa yana cikin al-musannaf na ibnu abi shayba hadisi na 2594 abdullah ibn abbas yana cewa yutamassahu min tahuril janabati wala yutamassahu min tahuris salati ana goge ruwa wato ana tsantsana ruwan jiki a dalilin wankan janaba tsarkin janaba amma ba a tsantsana ruwan jiki a dalilin tsarkin sallah wanne ne tsarkin sallah shine alwala idan alwala ne mutun yayi kada yayi amfani da tawul ya tsantsama ruwan jikinsa amma idan wankan janaba mutun yayi amfani da tawul wajen tsantsama ruwan jikinsa wannan ba shakka maganar al-imam abdullah ibn abbas ne sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma al-imam ahmad bin hanbal yana fatawa da wannan bayani na abdullah ibn abbas to amma abin da yafi shahara ga masabar al-imam shafi'i shine mustahabi ne mutum kada yayi amfani da tawul bayan ya gama wanka amma ba haramun bane wannan zaka samu a littafin fiqh kamar da muka kirga masabobin nan gaba daya kusan dukkan su sun nuna babu laifi don an yi amfani da tawul din wannan shine abin la'akari wato al-ijma manqulun an ala anna at-tanshif la yuharram bi ma'ana tsantsana ruwan jiki bayan an yi wanka ko bayan an yi alwala ba haramun bane wannan an samu ittifaki na malaman sunna dukkan malaman sunna sun ce ba laifi bane don kai amfani da tawul ka tsantsame ruwan jikinka sannan na biyu malamai sun yi ittifaki idan kana hunaka haja ila tanshif idan akwai bukatar a tsantsame jikin fala karahata mutlaqan babu ma sabani gaba ɗaya malaman sunna sun ce ba laifi bane don kai amfani da tawul idan akwai larura kamar misali mutum bashi da lafiya yana gama wanka yana bukatar ya tsantsama ruwan jikin saboda in bai tsantsame ruwan jikin ba mamaki sanyi zai kama shi ko kuwa ana sanyi ne a wannan lokaci don haka da zaran ka gama wanka sai ka sa tawul ka tsantsame ruwan jikinka wannan ba laifi bane an yi ittifaki kan abubuwa guda biyu na daya don ka yi amfani da tawul wajen tsantsama ruwan jikinka a bayan wanka ko alwala ba haram bane ittifakan na biyu idan akwai larura ba laifi bane amma idan babu larura to nan ne aka samu sabani wasu malaman suna ganin bai kamata kai tsantsame ruwan jikin naka da tawul ba meye dalili saboda hadisin da muka karanta hadisin al-imamu al-bukhari yana kitabul ghusli babu man tawadda'a fil janaba thumma ghassala hadisi na 267 akwai hadisin abdullah ibn abbas da ya ruwaito daga maimuna Allah ya kara mata yarda ميمونة تنا بعد العبارة تتشي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة من ظن الله يا أجروا دزي وان كان جنبا فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة ya karkato ruwan ya kamfata da hannun damansa ya zuba mahagunsa ya wanke hannuwansa sau uku. Wannan hadisin Maimuna kenan, ba hadisin Aisha wanda yake cikin Bulughul Maram ba. Qalat tace thumma ghassala farjahu, sannan sai ya wanke al'auransa. Thumma daraba yadahu bil ardi, sannan ya buga hannunsa a ƙasa. Awil ha'iti, ko kuwa ya buga hannunsa a bango. An samu sabani wajen riwayan hadisin. Marrataini aw salatan, ya goga hannunsa a jikin bango, ya wanke hannunsa uku bayan yayi tsarki. Thumma mabmaba wastanshaka wa ghassala wajhahu wa dhira'aihi, sannan manzon Allah ya kurkure bakinsa, ya shaki ruwa, ya wanke fuskansa, ya wanke hannuwa, bi ma'ana yayi alwala. Thumma afaba ala ra'sihi alma'a, sannan manzon Allah ya zuba ruwa ma kansa. Thumma ghassala jasadahu, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke jikinsa. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wanka, thumma tanahha, sannan ya matsa daga wurin da yayi wanka. Fa ghassala rijlaihi, sannan ya wanke kafafunsa sawayansa. Qalat Maimuna tace fa ataituhu bi khirqa, sai nazo mar da wani kyalle. Falam yuridha, amma bai buƙaci wannan kyallen da na kawo masa ba. Ta kawo masa wani kyalle don ya tsantsame ruwan jikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karba ba. Fa ja'ala yanfubu bi yadihi, sai manzon Allah yana yarfar da ruwan jikinsa da hannunsa, yana kace ruwan yana yarfarwa da hannunsa. Akwai wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari tana Kitabul Ghusli, hadisi na 259. Maimuna, Allah ya kara mata yarda, tace thumma utiya bi mindilin, sannan aka zo masa da tawul. Falam yanfub biha, annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsantsame ruwan jikinsa da wannan tawul din ba. A wani lafazi na al-Imam Muslim yana cikin Kitabul Haidi, hadisi na 317. Maimuna, Allah ya kara mata yarda, tace thumma ataituhu bil mindil, na kawo masa wannan tawul, farar da kusa ya mayar min. Kaga waɗannan maganganu da take yi da bayanin da Aisha Allah ya kara mata yarda ta yi, me yake nuna maka? Yana karantar da mu hidimatu zawjati li azwaj, mata suna wa mazansu hidima a zamanin manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bandaki, matarsa ta dauki tawul ta kawo masa, ashe mace ta yi wa mijinta hidima, wannan babu shakka sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Ibn Hajar al-Asqalani yana cewa wahtajja wastadalla ba'dhum bi qawliha fi riwaya, wannan hadisi da Maimuna take bada labari daga cikin bayanin nata, tace fanawaltuhu sauban falam ya'khudhu, sai na mika mar wato wani kyalle saboda ya tsantsame ruwan jikinsa, amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake karba, bi ma'ana bai karba ba. Wannan lafazin na Maimuna ta kawo tawul ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah bai karbi tawul ba. To wannan bigire shi ya bada damar a samu malamai waɗanda suke cewa ala karahatit tanshifi ba'da al-ghusli, wannan ya nuna mana makaruhi ne mutun ya tsantsame ruwan jikinsa bayan ya gama wankan janaba. Ibn Hajar al-Asqalani yace wala hujjata fihi, wannan kalman da ta fada bai isa ya zama hujjan da za a ce bai kamata a tsantsame ruwan jiki da tawul bayan an gama wanka ba. Me dalili? Ibn Hajar al-Asqalani yace li annaha waqi'atu halin, saboda wani abu ne wanda ya auku a wani lokaci wanda kai baka gurin ni bana gurin. Illa dai abinda Maimuna ta fada, Allah ya kara mata yarda, tace ta kawo tawul ga annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah bai karba ba. Tunda manzon Allah bai karba ba, akwai tambayoyi waɗanda dan adam zai yi, ya tatarraqu ilaiha al-ihtimal, me yasa manzon Allah bai karbi tawul ba? Fa yajuzu an yakuna adamul akhdhi li amrin akhar, ba mamaki ba wai dan baya son tsantsame ruwan jikinsa da tawul shi yasa yake karba ba. Akwai wani al'amari daban wanda kai baka sani ba daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ita matarsa Maimuna a wannan wurin. Illa dai ta ba mu labari, ta ba shi tawul bai karba ba. Tana yiwuwa la ya ta'allaqu bi karahatit tanshif, bai ta'allaqa da ainihin kyamatar tsantsame ruwan jiki da tawul ba. Bal al'amru ya ta'allaqu bil khirqa, ba mamaki kyallen da aka kawo masa ne ba mai kyau ba ne. Mai yiwuwa da aka kawo kyallen sai zaman to ba mai kyau bane, manzon Allah sai yake karba. Auli kaunihi kana musta'jilan, ba mamaki kuma ta kawo tawul din ne kafin manzon Allah ya gama wanka. kafin ya karasa wanka ta kawo sai ya ki karba au gaira zalika ibnu hajar ya ce qala al muhallab al imam al muhallab yana cewa yuhtamalu tarkuhu sawba ba mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki karban wannan kyallan litiqa'i barakatil liibqa'i barakatil ma'i saboda ya bar albarkan ruwan ibada saboda alwala ya tabbata babu shakka cikin hadisai masu yawa cewa ruwan alwala yana da albarka wannan dalili yasa sahabbai suke warwaso suke rige-rige wajen ɗibar ragowar ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi alwala kuma manzon Allah ya gaya mana lokacin da mutum yake alwala ruwan nan idan yana daga kamar zunubin bawa ke zuba kaga kenan ruwa da yake sauka daga jikinka idan ruwan ibada ne wannan ruwa ana daukan sa mai albarka ne tunda ana daukan ruwan ibada mai albarka ne kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya so wannan ruwan ya dade a jikinsa ba wai abin ayi sha'awar rabuwa da ruwan da a cikin gaggawa bane tunda ruwa ne mai albarka kaga ba zaka so a ce ka rabu da shi da sauri ba zaka so a ce ya dade a jikinka saboda albarkan nan ta tabbata a jikinka awlit tawabu'i tayu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki karban tawul din ne saboda tawali'u ta je ta dauko tawul ta kawo saboda tawali'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ki karba ya gwammaci shi ya dauko tawul din da kansa saboda manzon Allah ba mai girman kai bane duk da cewa ba laifi bane dan matarka ta kawo maka kaya amma annabi sallallahu alaihi wasallam an san shi da tawali'u mai yuwa shi yake daukan tawul din sa da kanshi don haka ranan da ita ta kawo mar sai yake karba awul shay'in ra'ahu fi thawb min haririn al-imam al-muhallab yace ba mamaki kuma tawul din da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam an saka shi da zaren al-harir ka ko san zaren al-harir haramun ne mu'amala da shi saboda haka manzon Allah yake karban wannan tawul din aw wasakhin ko kuma akwai datti a jikin sa dan haka akwai tambayoyi da yawa waɗanda ba za mu iya amsa su ba bisa ga wannan dalili ba za ka iya kafa hujja da wannan kalmar na maimuna akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karhanta amfani da tawul ba tunda ita bata faɗa ba ita dai ta ce ka kawo masa tawul fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha na zo mar da wani kyalle amma manzon Allah bai bukace shi ba Allah ya sa mu gane akwai daga cikin tabi'ai malamin da ake ce masa Ibrahimun Naha'i yana cewa la ba'sa bil mindili babu laifi dan musulmi yayi amfani da tawul wa inna ma raddahu makhafata an yasira adatan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karba ya mayar da tawul din saboda kada jama'a su dauki amfani da tawul a matsayin al'ada saboda duk abin da manzon Allah yayi yana zama abin koyi ga musulmi mutakar ba an hana shi bane don haka mafi kyawun bayani da malaman sunna suka yi game da amfani da tawul shine adamu istihbabihi bai kamata musulmi yayi amfani da shi ba bayan yayi wanka wanda shine bayani mafi kyau mustahabi ne kada kai amfani da tawul idan kai wankan janaba lakin la yasiruhum makruhan amma cewa da aka yi mustahabi ne kar kai amfani da tawul dan kai amfani da tawul baka yi laifi ba me yasa aka ce mustahabi ne saboda ai ya kamata musulmi yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga labarin da matarsa ta bayar an kawo masa tawul ya ki karba tunda manzon Allah bai karba ba kai ma yana da kyau kai koyi da shi ta wannan sashi falau tanashafa al-insan lam najzim bil karaha idan mutun yayi amfani da tawul din kuma fa ba za mu ce masa ai yayi laifi ba wannan shi da abin da yafi dacewa saboda babu hujjar da za ta nuna cewa laifi ne amfani da tawul walam ya'ti ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tarakahu ta'abbudan babu wata hujja da aka samu wacce take nuna cewa manzon Allah ya ki karban tawul din saboda bauta kin karban tawul din a matsayin bautan Allah a matsayin ibada kin amfani da tawul a matsayin ibada babu hujja akan haka tunda babu hujja akan haka yana komawa ga al-bara'atul asliya me yasa aka ce mustahabi ne koyi da manzon Allah saboda an samu annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi amfani da tawul din ba wannan dalili yasa aka ce mustahabi ne me yasa aka ba a ce haramun bane da a ce amfani da tawul haramun ne babu shakka da za a samu lafazi daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda zai yi umarni kada ku yi amfani da tawul. Tunda babu wannan lafazi, Maimuna tace ta kawo mar tawul. Tunda tace ta kawo mar tawul, wannan ya gwada cewa gidan manzon Allah akwai tawul ko? Gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai tawul. Shi yasa har ta dauko ta kawo masa, ashe sun sani akwai kyalle ko kace mai hankici wanda ake goge ruwa da shi, ko tawul wanda ake tsantsame ruwa bayan an yi wanka, akwai shi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ta dauko ta kawo mar. Kuma wannan ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani suna amfani da tawul su tsantsame ruwa. Wannan dalili yasa ita bata ki kawo mar ba, dan banzan Allah bai taba hanawa ba. Kaga waɗannan hujjoji suna ishara ga cewar ba laifi bane dan mutun ya aje tawul a gidansa yana amfani da shi wajen tsantsame ruwan jikinsa. Kuma akwai labarin da aka samu daga malamai likitoci wanda ya bayyana a wannan zamani, a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a same shi ba, cewa inna khalayal jildi tantafi'u bi baqa'il ma'i 'alayha ba'da al-wudu'i wal ghusl. Likitoci kwararru musulmai suka yi wannan bincike, suna cewa fatar jikin dan adam tana amfana da ruwan alwala da ya ragu bayan ka gama alwala. Sannan fatar jikinka tana amfani da ruwan wankan janaba da kai bayan ka gama wanka. Wato fatar jikinka tana amfana da shi. Wa anna izalatul ma'i bi khirqa wa nahwiha yufqidu khalaya al-jildi intifa'ahu bil ma'i. Idan ka sa tawul ka tsantsame ruwan, to kamar ka raba ainihin kafofin jikinka wadanda suke amfani da wannan ruwa, ka hana musu amfana da wannan ruwan. Wannan babu shakka yana daga cikin bincike wadanda likitoci musulmai suka yi a wannan zamani akan cewa kafofin jiki na dan adam suna amfana da raguwar ruwa da ke jikinsa bayan ya gama wanka. Saboda da'iman ruwa ga dan adam abu ne wanda yake yana da amfani. Don haka raba jikinka da ruwan a gaggauce yana iya zama kuskure, saboda ka raba jikinka da samun amfana da wannan ruwa da ake ganin insha Allah fata jikinka za ta amfana da shi. To idan ya tabbata gaskiya, kaga kenan ya bayyana mana wata mu'jiza ta Annabi Muhammad. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mai tawul kikar ba. Saboda me wannan amfana da jikin dan adam yake da raguwar ruwa wanda ya saura bayan ya gama wanka ko bayan ya gama alwala. Amma idan mutum zai kawar da ruwan, bi ma'ana idza ragiba al-insanu fi izalatihi, idan kana buƙatar ka kawar da ruwan don ba mamaki kana son ka gama wanka zaka sa kaya, kana son ka sa kaya, idan ko kana son ka sa kaya a gaggauce, to akwai buƙatar ka raba jikinka da wannan ruwan ko? Don in ka sa kayan zaka jika wannan kayan naka. To me ya kamata ka yi? Sai ka yi irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Menene manzon Allah ya yi? Yana yarfar da ruwan jikinsa da hannunsa. Kaga yana wato yana katse ruwan, yana yarfarwa da yatsun jikinsa, yake kawar da wannan ruwan da ya saura a jikin shi bayan ya gama wankan janaba. Ka yi amfani da wannan hanya. In ka yi amfani da wannan hanya, kana da lada kashi biyu, ladan koyi da manzon Allah kin amfani da tawul a wannan lokaci, sannan da ladan kuma koyi da manzon Allah wajen yarfar da ruwan jikinka da hannunka a maimakon amfani da tawul. Duk da cewar wato yin hakan dan ba laifi bane dan mutun ya ki, misali dan yayi amfani da tawul kar mu manta, kuma abinda dai aka ce kai shine irin abinda manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Me ake son kai bayan ka gama wanka? Ka kyale ruwan har ya bushe da kansa. Idan kuma kana sauri fa, me zaka yi? Fa alaihi Allah yuzilahu bi khirqa, kar kai amfani da kyalle wajen tsantsame ruwan jikinka. Wa innama yasluthu salta, ana son ka rika katse shi ne da yatsunka kana yarfar da wannan ruwa. Wa hadha la yufqidu al-jild intifa'ahu bi ar-rutubati al-hasila bil ma', idan ka yi yanda manzon Allah yayi, kana katse ruwan kana yarfarwa, kaga kenan fatar jikinka din baka hana ta morewa da wannan ragowar ruwan wanda ya saura bayan ka gama wanka ba. So akwai kuma waɗanda suke ganin amfani da tawul babu shakka ana iya jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, bi ma'ana yushra'u at-tashif. Suna da hujjoji na wasu hadisai. Daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin al-Imam at-Tirmidhi.